الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi mai yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 19 ga watan Zulhijja shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 10 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata wajen gani da cewa yan tagwaye suna fitar da kunama suna liƙe ma wanda suka ga dama ido suna hana tukunya ta tafasa ko su kulle ma mutum ciki yayi ta rashin lafiya da sauransu shin wannan yana da tushe a shari'a wannan baya da asali a shari'a in ma an samu to an same shi ne ta hanyar dabo an gane ko ta hanyar dabo in ma irin haka ya tabbata amma a shar'ance dan tagwaye ba shi da bambanci da wanda aka haifa shi kadai ba shi da wata miza dan kasancewar a haife ku ko ku biyu ko ku uku wannan ba wata karama bace ba wani matsayi bane ba sunna ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala in ya ga dama a cikin mahaifar mace in ma a samu ƴaƴa biyu ko sama da haka ko kasa da haka amma ba wata baiwa bace ba wani matsayi bane ba wanda yake na daba dan haka a takaice abin da muke so mu sani dan tagwaye ba shi da wani bambanci da wanda aka haifa shi kadai a shari'ance na'am
ko da kunne guda ko kuma gurbaci ana iya layya muddin an da aka Allah ya halicce ta ba daga baya ba abu da ne
to biyin dai na farko ana iya yin layya da su amma ta ukun baya halatta yi dabba rago ko da ba shi da kaho gaba daya ko ba shi da kunnuwa gaba daya wannan baya halawa a yi layya da shi sai dai cewa an karhanta yin layya da dabbar da take da irin wannan aibi karyayyen kaho ko rashin kaho ko tsagewar kunne ko tillewarsa ko rashin kunnen gaba daya amma in aka yi layya da su layya ta yi amma duk dabba wadda take gurguwa wadda gurguncin ta ya bayyana to wannan baya halatta a yi layya da ita ko an yi ba layya ba ce nama aka ci domin fatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa nau'i hudu ko kuma wato dabbobi hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba sa isuwa game da yin layya daga cikin hudun manzon Allah yake cewa wala arja'ul bayyinu dhalluha wato da gurguwar dabba wanda gurguncin ta ya bayyana ya fito fili baya halatta a yi layya da ita wanda idan haka ba bambanci da cewa da gurguncin aka haife ta ko kuma bayan an haife ta lafiyar ta karau sannan ta gurgunci wannan duka ba su da bambanci. Na'am. Hadisi wannan kamar mu'allak, in aka ce hadisi mu'allak shine hadisin da aka shafe wato sanadinsa, an gane ku? In ma ya kasance an shafe ɗaya mutum ɗaya daga a farkon sanadi, ko a shafe sanadin gaba ɗayansa sai a bar wato tabi'i da sahabi, ko a shafe gaba ɗayan sanadin sai a bar sahabi wato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko gaba ɗaya a shafe har sahabin sai a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To wannan hadisi shine ake kiran shi mu'allaq, wanda kuma idan ka koma irin cikin sahih al-bukhari zaka ga irin waɗannan hadisai suna da yawa, amma duk hadisin da al-imam al-bukhari yayi ta'liqin sa, ma'ana ya shahi sanadinsa, to wannan ana kiran shi mu'allaqun majzumun bihi, domin al-imam al-bukhari bai shafe sanadin wannan hadisi face ya yanke shakka, ya amince game da ingancin hadisin sannan ya shafe sanadin. Mai yiwuwa in ya shafe sanadin a nan, to a gaba za ka samu hadisin ya koro shi da sanadinsa gaba ɗaya, ko kuma ka sami in ya shafe sanadin a cikin wannan hadisi za ka same shi a cikin wani littafi na daban can na hadisi, za ka same shi da sanadinsa gaba ɗaya. Kenan duk hadisin da ya zo mu'allaq in dai a cikin sahihul bukhari ne, to wannan ana kiran shi mu'allaqun majzumun bihi, shine in ma a shafe mutum ɗaya a farkon sanadi, ko a shafe sanadi gaba ɗaya a bar tabi'i da sahabi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma gaba ɗaya a shafe sanadin sai a bar sahabi wato da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matanin hadisin, ko kuma gaba ɗaya har sahabin a share sai a bar kawai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko gaba ɗaya a shafe hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce wa fil hadisi innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa. Na'am. Wai mutumin da saboda wauta da rashin hankali yace ya wadatu da Al-Qur'ani baya buƙatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shin wai na halatta a bi shi sallah? Kuma in har ka bi shi sallah akan rashin sani sannan daga baya ka gane mawkifinsa ashe zindiki ne, menene matsayin sallarka? A farko duk wanda yake da irin wannan aqida ba a sanya shi a cikin layin musulmi, domin duk wanda ya karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafirta, kuma babu tantama game da kafircinsa. Me yasa? Domin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ne na musamman wanda Allah ya saukar ma manzansa, kamar yadda Al-Qur'ani wahayi ne Allah ya turo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya inganta a cikin Sunani Abi Dawud, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ala wa inni utitul qur'ana wa misla, manzon Allah yake ku saurara, an bani kyautar Al-Qur'ani da kwatankwacin sa. Menene kwatankwacin Al-Qur'ani? Ita ce sunna, kuma haka hadisi yana cikin Sunan Ibn Majah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ala wa innama harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah, yace ku saurara, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta, don haka Allah ya ajiye mana ka'ida man yudi'ir rasula faqad ata'a Allah, duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganunsa da ayyukansa, to tabbas ubangijin da ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bi. Don haka kasancewar sunna ita take bayyana ma'anar Al-Qur'ani, ita take fassara shi, ba yanda za a yi a fahimci alqur'ani dole sai an biyo ta kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani akan haka abu ne wanda yake mai tsawon gaske a takaice anan idan ka dauki sallah lokaci biyar da azumi da zakka da haji da sauran ayyuka na ibada kamar yanda Allah ya farlanta mana a cikin alqur'ani bayan da za a yi ka fahimce su daki-daki bayani ɗaya bayan ɗaya dole sai ka koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mana inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta zamanto farilla ce abin kayyade ma lokaci wanda Allah ya farlanta akan mu'minai to ta yaya zaka gane lokacin sallah lokaci biyar ka gane farkon lokaci da karshen sa dole sai ka koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ita sallar da Allah ya ce mana wa aqimus salata kusai da sallah ba yanda za a yi ka gane sallah kaifiyarta daga farkonta har zuwa karshenta dole sai ka koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka idan ka dawo azumi haka in ka dawo zakka da sauran ayyuka na ibada to dan haka dai a takaice gaba daya da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan alqur'ani ubangiji ta'ala ya aje mana ka'ida cewa dole sai mun biyo ta haita kansa sannan zamu fahimci me alqur'ani ya kunsa kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru haka kuma ya faɗa وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ to dan haka dai duk mutumin da bai yadda da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko baya halatta a bishi sallah domin ba musulmi bane idan ka bishi sallah sannan ya bayyana ka gane matsayin sa to dole ka sake sallah sallah bata inganta ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama muna da cikin kitabul haji mun gama bayani akan baban da ke bayani game da hadaya da hukunce-hukuncenta wanda a baban mun tsaya karshen hadisi na Ziyad ibn Jubair Allah ya ji kansa ke cewa ra'aytu ibn Umar radiyallahu anhuma qad ata ala rajulin qad anaka badanatahu yanharuha fa qala ib'athha qiyaman muqayyada sunnata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Ziyad ibn Jubair Allah ya karama sa yadda ke fada cewa naga Abdullah dan Umar Allah ya yadda da su lokacin da wato ya iso ga wani mutum ada ana khabadanatahu yanharuha wannan mutum ya durkusar da raƙuminsa yana nihin soke shi fa qala sai ibn Umar yace masa ib'atha qiyaman muqayyada wannan hadaya ta kai yace tsidata tadata kuma halin tana abin daure kafar hagun kenan tana tsaye akan kafafuwanta guda uku sai yace sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sunnar wato manzon ka shine annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in lafazin badana tuntuni bayani ya gabata in aka ce badana wato suna ne wanda yake banta da raƙumi sawa'an namiji ko ta mata an ambaci raƙumi da cewa badana saboda girman gangan jikinsa li ihwami badani saboda girman gangan jikinsa ake ce masa badana to dan haka abinda ake nihi da badana anan wato shine raƙumi wanda yake na hadaya shine yace qad anaka badanatahu wato tabbas ya durkusar da raƙuminsa yana haruha wato yana nihin soke shi wanda bayanin ya gabata wato hukunna game da raqumi shine sukewa a labba, in aka ce labba shine kirji, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fasalli li rabbika wanhar. Ibn Umar sai ya ce masa iba asha qiyamun muqayyada, yace ta dashi ya tsaya kuma halin yana abun kulle ma kafar hagun kire, yana tsaye akan kafa uku kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul hajj. Wal budna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khayr fadhkuru smallahi 'alayha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa adhimu laqani aw almu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ash-shahid fadhkuru smallahi 'alayha sawafa, Ubangiji ta'ala yace ku ambaci sunan Ubangijin ku akan suki, wato su ne dabobi waɗanda suke na hadaya, ma'ana raƙumma waɗanda suke na hadaya. Sawafa, Ubangiji ta'ala ya ce suna tsaye a kan ƙafa uku, an kulle ƙafar hagun. Don haka sai ya ce fa'iza wajabat junubuha, idan haƙar ƙarinta ya tsiraya, wato ya kai ƙasa kenan, bayan an soke ta faɗi ƙasa ta gama fitar rai, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce in kun feɗe kun dafa, Ubangiji ta'ala ya ce fakulu minha, ku ci daga naman hadayarku, wa adhimul qani'a wal mu'tar. Don haka anan shine kenan Ibnu Umar ya ce masa sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, suke hadaya, ma'ana suke raqumi daga tsaye, wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ka bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi. Sunnata anan ta marbut, in ma kai mata fatha kenan an shafi wato fi'il, ai ittabi sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ka ce sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma'ana soke raqumi daga tsaye shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau za mu tashi babi na gaba. هذا المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم. الحديث الأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن هنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن هنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فقعقعه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لي إنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما لا أماريك أبدا، القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة، الأبواء بفتح الحمزة وسكون الباء الموحدة والمد، موضع معين بين مكة والمدينة. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukuncin yin wanka ga mai harami. mai harami anan in ma wanda ya dau harami da haji ko wanda ya dau harami da umra menene hukuncin yin wanka gare shi shin na halatta yi wanka ko baya halatta kamar yadda bayani ya gabata mun sani cewa shi mai harami an hane shi dangane da aikata wasu abubuwa wanda a tattare da su wato akwai wato shine kwambo abubuwa wanda suke na burgewa da kayatarwa wanda kuma duk mutumin da ya dau harami da haji ko umra to an hane shi game da aikata waɗannan abubuwa wanda ake kiran su mahzuratul ihram wanda daga cikin su akwai sanya dinkakken tufafi duk mutumin da ya dau harami da haji ko umra haramun ne ya sanya dinkakkun tufafi waɗanda suke na al'ada kamar misali riga ko wando ko hula ko rawani wanda duka baya halatta ya sanya haka baya halatta duk mutumin da ya dau harami wato ya shafa turare to dan haka duk mutumin da ya fahimci haka iya abin da zai yi gaggawa zuwa tunaninsa sai ya ga cewa to ai mai harami wanke kai ma ai baya halatta tunda an hana shi ya wanke ya shafa turare an hana shi kenan sai ya fahimci cewa an hana shi yin wanka me yasa saboda an hana shi shafa turare an hana shi sanya dinkakkun tufafi me yasa saboda domin shi yin wanka yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke na tsafta na ƙoƙarin wato burgewa da ƙayatarwa wanda shafa turare da sanya dinkakkun tufafi suna ɗaya daga cikin haka to don haka anan malam sai ya kulla babi na musamman ba don komai ba don ya ije mana wannan wato kuskure na tunani na cewa yanda aka hana mai harami sanya dinkakkun tufafi da shafa turare kenan hana shi wanka ma wannan shi yafi dacewa a hana shi yin wanka to shine anan malam sai ya shigo da hadisin Abdullahi ibn Hunayn wanda shi Abdullahi ibn Hunayn wato ƴantaccen bawa ne na Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yana daga cikin dabaka wadda take al-wusta daga cikin at-tabi'un shine yake cewa wato lalle Abdullahi ibn Abbas da Miswar ibn Makrama Allah ya kara musu yadda wato sun dan samu sabani a nan Abwa Abwa wato wuri ne wanda yake tsakanin Makka da Madina an gane ku wuri ne wanda yana kan hanyar Makka da Madina wanda al-Abwa a nan aka binne mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya mata rasuwa shine yace anna Abdullahi ibn Abbas wal Miswar ibn Makrama ikhtalafa bi Abwa lalle Abdullahi dan Abbas da al Miswar ibn Makrama Allah ya kara musu yadda wato sun samu sabani tsakankanin su anan Abwa wannan na nuna cewa takan yiwu a wannan lokaci gaba ɗayan su suna dauke da harami domin shi al-Abwa kamar yadda muka yi bayani kan hanyar Makka da Madina ne fa qala ibn Abbas Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda sai yace ma al-Miswar yagsilu al-muhrimu ra'sa yace to ai mai harami na halatta wato ya wanke kansa wannan ba illa bace ba laifi bane ba mutum yana dauke da harami haji ko umra wato yakan iya wanke kansa kenan in an ce yana iya wanke kansa kenan wanka min babu aula wanke sauran jikinsa kenan min babu aula shi yafi dacewa a halitta masa wa qala al-miswar miswar sai yake cewa la yaksilu al-muhrimu rasa yace shi mai harami ba zai wanke kansa ba anan kaga sun samu sabani shi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda anan shi yana ganin halaccin mai harami yana iya wanke kansa ba dan komai ba istishaban lil asl, domin in mun koma asali komai Allah ya halitta mana sai mun samu dalilin da yake haramta wannan abu. Duk wani abu da ka sani wannan asali a shari'a halak ne, sai an samu dalilin da yazo ya haramta wannan abu. Wannan kuma shine tsantsar fiqhu, ka dau duk wani abu a matsayin halak sai ka samu dalilin da ya haramta shi. Daga ran da aka samu dalili wanda ya haramta shi alqur'ani ko sunna ko ijma'i na malamai, dole a taka burki a lissanci wannan abu. Shi kuma al-miswar ibn makrama shi yana ganin cewa wanka baya halatta ga mai harami ba dan komai ba, wato saboda abubuwa kamar guda biyu. Shi al-miswar yana ganin cewa ba mai harami damar yayi wanka, wannan zai kai shi ya aikata abinda bai dace ba. Me yasa? Saboda idan ya murza kansa kenan gashi zai iya zuba, wanda shi kuma aske gashi ga mai harami haramu. Abu na biyu yana ganin cewa shi mai harami abubuwa na kamar misali tsafta, an hana shi misali kamar irin su shafa turare, irin su sanya dinkakken tufafi, to don haka kenan ana buƙatar a same shi ash'as akbar, don haka sai yake ganin cewa wanka baya dacewa ga mai harami. To amma Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda, sai ya nuna masa cewa yaghsilul muhrimu ra'sa, aina halatta mai harami ya wanke kansa. Qala sai shi Abdullahi ibn Kulayn yake cewa fa arsalani ibn Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, wato Abdullahi dan Abbas sai ya aika ni wajen Abu Ayyub al-Ansari Allah ya ƙara masa yadda. Abu Ayyub shine Khalid ibn Zaid al-Ansari an-Najjari, wanda yana ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwaluna, waɗanda suka karɓi musulunci da gumugumunsa, domin ya halarci daren Aqaba na biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya isa birnin Madina, wanda ya karɓi bakuncinsa ya sauke shi har aka kai lokacin da ya gina masallaci, ya gina ɗakunansa da na matansa, manzon Allah yana sauke a gidan Abu Ayyub al-Ansari. Don haka Abu Ayyub ya cancanta a kiraye shi da sarkin baki, domin babu wanda ya taɓa sauke bako sama da Abu Ayyub al-Ansari, domin ya sauke fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon hijirar shi lokacin da ya isa Madina. To shine anan Abdullahi ibn Hunayn yake cewa sai Abdullahi dan Abbas ya aika ni wajen Abu Ayyub al-Ansari Allah ya ƙara masa yadda, domin shi ma a wannan lokaci yana cikin wannan tawaga. Fa wajadtuhu yaghtasilu bainal qarnayn, zuwa nake da wuya sai na same shi yana wanka wato tsakanin karauki guda biyu. Wa huwa yustaru bi thaw, wato an suturce shi da wani tufafi wani zane. Abinda ake nihi da al-qarnan anan sune al-akshaban, wato itace guda biyu, an gane ko? Shine malam yace al-amudanil ladhani tushaddu fihi al-khashaba allati tu'allaqu alayha al-bakra, wato sune kenan karauki guda biyu wanda ake kulla icce akan su, wanda in an kulla icce akan shi kuma ake kulla, wato shine al-bakra. Me ake nihi al-bakra? Kamar wata falfila ce wanda suke kullawa, wanda in ana jin ruwa kenan tana juyawa, alamar cewa rijiya ce kenan. Abinda ake nihi kamar wasu karauki ne guda biyu, itace biyu waɗanda suke da kunnuwa, sannan sai a dora icce a tsakanin su kenan, kamar yanda ake sanya karauki in za a dora rumfa, to haka ake sanya icce a tsakanin sai a kulle nan sai a kulle nan, a gindin wata rijiya ce. Sannan sai aka yafa wani babban zane a jikin kenan, sai ya zame masa sutura da shamaki tsakanin shi da idan jama'a, shi yana bayan wannan zane kenan yana wanka. Shi ne yace fa wajadtuhu yaghtasilu bainal qarnayn, yace sai na same shi yana wanka tsakanin wasu karauki guda biyu wa huwa yustaru bi thawbin, wato an sha makance shi, an kare shi, an masa sutura kenan da wani mayafi kenan, an rataya akan itacen. Fa sallamtu alaihi, sai nayi masa sallama. An gane ko? Sai nayi masa sallama. Fa qala, sai ya ce, man hadha, wane ne ke sallama? Fa qultu, sai na ce masa, ana Abdullahi ibn Hunay, wato ni ne Abdullahi dan Hunay. Arsalani ilayka Abdullahi ibn Abbas yas'aluka, takanas Abdullahi dan Abbas, Allah ya yarda da su, shi ya turo ni wajenka da nihin yi maka tambaya. Kaifa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaghsilu ra'sahu wa huwa murid, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wanke kansa lokacin da yake dauke da harari? Anan abinda muke so mu sani, shin akan menene suka samu sabani kan cewa mai harami yana iya wanke kansa ko baya iya wanke kansa, wanda asali dai mas'alar sabanin nasu akan wajen wanka ne, shin ya halatta mai harami yayi wanka ko baya halatta yayi? To anan shi Abdullahi ibn Hunayn da yazo sai ya samu Abu Ayyub, wato yana wanka, maimakon yayi masa tambayar cewa shin wai yana halatta mai harami yayi wanka, sai ya ce masa, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanke kansa idan yana dauke da harami? In ma ya kasance anan domin Abdullahi dan Abbas ya aika shi ne yayi masa tambaya dangane da kaifiyar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanke kansa, domin ya san da cewa yin wankan ya halatta, to amma a tambaya masa yaya manzon Allah yake wanke kai, ko kuma ya zamanto shi ya san halaccin yin wankan tunda ya tarar da shi yana yi, kenan ya tambaye shi yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake wanke kansa, domin shi ne sabanin da aka samu tsakanin shi Ibn Abbas da Al-Miswa. To shi ne anan sai yake cewa, fawaba a Abu Ayyuba yadahu ala thawbi, wato Abu Ayyub sai ya dora hannunsa akan wannan zani. Fafa'afa'ahu, sai ya dan janye shi, ya dan yo kasa, hatta badaniya ra'asu, wato har sai da kanshi ya bayyana, ya fito fili, ya dan janye zanan kenan kanshi ya bayyana. Thumma qala li insanin yasubbu alayhi alma'a, sannan sai ya faɗa ga wani mutum wanda yake zuba masa ruwa a lokacin da yake wanka, domin akwai wani mutum tare da shi wanda yake zuba masa ruwa yana wanke jikinsa lokacin da yake wanka, amma kar ka yi tsammanin cewa shi mutumin yana tare da shi a ciki, a shi yana bayan wannan abu, amma yana zuba masa ruwa shi kuma yana wanke jikinsa. Sai ya ce masa usbu, yake ce masa zuba mu ruwa. Fasabba ala ra'sihi, sai ya zuba ma Abu Ayyub wato ruwa a kansa. Thumma harraka ra'sahu bi yadayhi, wato Abu Ayyub sai ya murza kansa da hannuwansa. Fa aqbala bihima wa adbar, yayi baya yayi gaba ya murza kansa da kyau. Thumma qala, sannan sai ya ce, haka za ra'aituhu sallallahu alaihi wa sallama yaf'al, yace yanda ka ga nayi haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na aikatawa. Wa fi riwaya, a wata riwaya, fa qala li miswar, Miswar sai ya faɗa Ibn Abbas ga Abdullahi dan Abbas, yace la umarika abada, yace daga yau ba ni ba yi maka gardama, ba yin jayayya da kai har abada, tunda ka kai ni bango, na fahimci cewa ka fi ni fahimtar addini. A taƙaice, shi wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata, saɓani ne wanda ya kasance tsakanin fiyayyun halitta bayan annabawan Allah, su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda fa sunna ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da bayinsa wato shi ne saɓani, kamar yanda muka saba a bangare wanda yake na halitta, mun saba a wajen launi, mun saba a wajen yare, mun saba a wajen ɗabi'u da halaye, to haka kasancewar abin da ya shafi addini da dabi'u da ayyuka zaka samu sunna ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bayan sa suna samun sabani akan haka kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum Ubangiji ta'ala yake cewa wala yazaluna mukhtalifina ba za su gushe ba suna masu sabawa shine malaman tafsiri suka ce fil adiyani wal akhlaqi wal af'al wato bayi ba za su gushe ba suna sabawa a bin da ya shafi bangaren addini da dabi'u da halaye da ayyuka sai dai wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ji kansa to amma duk lokacin da aka samu sabani to Ubangiji Subhanahu wa ta'ala na zabar wasu daga cikin bayinsa Ubangiji ya ganar da su gaskiya ya tabbatar da su akan tafarki wanda yake madaidaici kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi'izni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim an gane ku da yace kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirina wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi makhtalafu fi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atkum al-bayyinatu baghyan bainahum فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم dan haka anan kenan da suka samu sabani wanda Allah ya fahimtar da shi abin da yake gaskiya shine Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi a iya abin da ya tafi akan sa cewa mai harami na halatta yayi wanka na halatta ya wanke kansa kuma haka da aka je wajen Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda ya tabbatar da cewa haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aikatawa kenan dan haka sabani na sahabbai ya wuce alissafa idan ka koma Abu Bakar da Umar Allah ya kara musu yadda sun samu sabani a lokacin wato shine yakar waɗanda suka hana zakka wanda suka hana zakka bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna ganin zakka ta takaita ne game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya koma zuwa ga Allah ba maganar kenan zakka a yanzu Abu Bakar ya dau aniyar cewa sai ya yake su Umar ya ce masa yaya zaka yaki jama'a bayan sun ce la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya faɗa mana umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala Umar ya ringa kai kawo domin neman hana Abu Bakar game da yakar waɗannan jama'a shi kuma Abu Bakar yace sai ya yake su mene ne hujjar kai ce domin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin Alkur'anin sa duk inda yace a tsaye da sallah sai ya ce a bayar da zakka dan haka yace zakka da sallah abubuwa ne biyu wanda Allah ya hada su a cikin littafin sa duk wanda ya bambanta tsakanin su yace zai yi sallah ba zai bayar da zakka Abu Bakar yace wallahi sai na yake shi to ana haka ana kai kawo ana kai ruwa rana har Allah ya fahimtar da Umar ya ganar da shi cewa abinda Abu Bakar ke niyya gaskiya ce tabbatacciya kasantacciya daga wajen Ubangiji Umar ya dawo ya ba Abu Bakar haɗin kai akan yakar waɗannan jama'a bayan haka sai aka samu hadisi a wajen Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqa'u wa yuqimu as-salata wa yu'tu as-zaka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'akum wa amwalakum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah wanda manzon Allah yake cewa an umarce ni na ci gaba da yakar jama'a sai sun shaida babu abin bauta ba sa cancanta da gaskiya sai Allah sai sun tabbatar da annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi manzo ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala su tsaye da sallah su bayar da zakka. Sai yace in har sun aikata haka, yace sun tsara jininsu game da ni kuma sun tsara dukiyarsu. Sai da haƙƙi wanda yake na musulunci, kuma hisabinsu na ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama. Kaga wannan riwaya ta tabbatar da cewa duk waɗanda suka yi kalimar shahada ba su tsara jininsu ba, ba su tsara dukiyarsu ba, sai sun tsaye da sallah. In suka tsaye da sallah, jininsu da dukiyarsu ba su samu kariya ba, sai sun bayar da zakka. Tunda me yace hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sala wa yu'tuz zakka. Shine anan malamai suka ce inda Abubakar ya san da wannan hadisi, to da ba zai kafa hujja da kiyasi ba cewa Allah ya hada zakka da sallah a gu daya, don haka duk wanda ya bambanta tsakankaninsu sai na yake su. An gane ko? Inda ya san da wannan hadisi, to da wannan hadisi shine hujjar shi. Kuma shi ma Umar, inda ya san da wannan hadisi, to da ba zai ma Abubakar jayayya ba, da kai tsaye zai ba shi haɗin kai. Sai ga ya hadisin a wajen wato dan cikinsu shine Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda. Wanda wannan na nuna mana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takan iya koyuwa ga manyan sahabbai kankana kuma su san da ita. Wannan kuma kilga shi daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa hatta da sahabbai babu daidai da mutum ɗaya wanda ya kewaye da sanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya. An gane ko? Alimta shay'an wa ghabat anka ashiyau, ka san wani abu to wasu abubuwa kuma sun fake baka san su ba. Sannan kasancewar akwai sabani wanda Ibn Umar, wato ba Ibn Umar ba, Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, sun samu sabani tsakanin shi da Zaid ibn Sabit. Zaid ibn Sabit, Allah ya kara masa yadda, wanda kasancewar shi Zaid ibn Sabit, Abdullahi dan Abbas, shi ya tafi akan cewa a duk lokacin da mutum ya mutu, an gane ko? Ba mahaifi. Misali, kamar misali dan uwa ne ya mutu, sai ya bar dan uwan shi, kuma sannan sai ya bar kakan shi, ba uba, sai yan uwan shi, uwa ɗaya, uba ɗaya, ko uba ɗaya, sannan kuma ga kakan shi. A nan kaka ya kare yan uwa, ba za su ci komai daga cikin gado ba. Ma'ana kaka na tsayawa matsayin uba, kamar yadda uba yake kare yan uwa game da cin gado. Kamar misali, mahaifi ne yana da ƴaƴansa kamar biyar, idan ɗaya ya mutu daga cikinsu ba ɗa ba jika, an gane ku? Kaga yan uwan shi kasancewar ai suna da gadon shi. To amma in akwai mahaifinsa shi mamacin, mahaifin ya kare yan uwa, ba za su ci komai ba. To babu mahaifi sai kaka. To shi Abdullahi dan Abbas da Abubakar, Allah ya kara masa yadda, da wasu masu yawa daga cikin sahabbai sun tafi akan cewa kaka yana sarayar da yan uwa na mamaci, wato yan uwa maza da yan uwa mata, ba za su ci gado ba kwata-kwata. Amma shi Zaid ibn Sabit da Aliyu dan Abi Talib da Abdullahi dan Mas'ud da wasu jama'a daga cikin sahabbai sun tafi akan cewa idan mutum ya mutu ga kakan shi, ga yan uwan shi, to anan kasancewar kaka da ƴan uwa gaba ɗayan su za su yi gado, kaka ba zai kare su ba, ya hana su cin gado. Abdullahi dan Abbas wata rana sai yake cewa ala yattaqillaha Zaid, yace yanzu Zaid baya jin tsoron Allah, yaj'alu ibna li ibni ibnan wala yaj'alu aba li abi aban, yanzu dan da Zaid yana daukan shi a matsayin da, ma'ana jika na tsayawa matsayin da in babu da. To kuma me zai hana wato kaka ya tsaya matsayin uba in har babu uba? Shin ba zai ji tsoron Allah ba akan haka? Sai Abdullahi dan Abbas yake cewa wallahi na yi burin waɗannan waɗanda suke saba min akan wannan rabon gado, mu haɗu da su a zo wato gindin Ka'aba kenan, a zo a ɗora hannu akan Hajarul Aswad, a yi rantsuwa a kaskanta kai zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala cewa la'antar Allah ta tabbata akan wanda yake magariyaci. Amma bayan haka kasancewar Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda akan wannan sabani da suka samu wata rana sun hadu da Zaid ibn Sabit. Zaid ibn Sabit yana kan wato raƙumin sa. Wato Abdullahi dan Abbas sai yazo sai ya kama ragamar, ma'ana lokacin da zai sauka sai ya kama. Sai yace masa haba dan annin manzon Allah, ai matsayinka ya wuce a ce ka kama wato ragama in zan sauka. Sai Abdullahi dan Abbas ya ce haka manzon Allah ya umarce mu mu aikata da malamanmu da manyanmu, in mun ga za su sauka daga kan abun hawa mu rike musu. Zaid ibn Sabit sai ya ce masa ba na hannunka in gani. Abdullahi dan Abbas sai ya miƙo masa hannun. Zaid sai ya kama hannun sai ya sumbanta. Sai ya ce mu ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu mu aikata da iyalin gidansa. Mu so su, mu kaunace su, mu tausaya musu. A lokacin da Zaid Allah ya masa rasuwa, Abdullahi dan Abbas yake cewa haka al'amari yake. Yake cewa ilimi mai yawa ya tafi. To akan wannan mas'ala abinda muke so mu gane, Zaid ibn Sabit wato shi ke sahun farko domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya sai da ya bada shaida. Yake cewa afrabukum Zaid ibn Sabit, wanda yafi ku lakantar ilimin gado shine Zaid ibn Sabit. A cikin dukkan ku sahabbai manzon Allah ya ce ya fi ku da kantar gado. To a nan abinda muke so mu sani, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu sabani akan mas'ala wadda take ijtihadiyya. An gane ko? Menene ake nihi mas'ala ijtihadiyya? Abinda babu nassi mutum yayi ijtihadinsa, yayi iya kokarinsa. To a nan ku dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa idan alƙali hukunci yayi kokarin a cikin hukuncinsa yayi ijtihadi, ba shi da nassi alqur'ani ko hadisi ko ijma'i na malamai, amma sai ya ijtihadin sa. Manzon Allah yace idan ya dace ma hukunci yana da lada biyu, ga ladan dacewa gaskiya kuma ga ladan ijtihadi. Idan ko ya kuskure, manzon Allah yace yana da lada daya shine ladan ijtihadin sa, amma kuskuren da yayi Allah ya yafe masa. To dan haka anan ya kamata mu san da cewa na halatta a tattauna akan mas'ala wadda take ijtihadiyya, kuma kasancewar anan in har an samu sabani, kai ga yanda kake gani, ni ga yanda nake gani, to wannan sabani kada ya sa wato mu ringa jin haushin juna, mu ringa gaba muna juya ma juna baya, ana fadin bakakin maganganu. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu irin wannan sabani, amma wannan sabani bai yanke ba alaka ta su da kauna da ƴan uwantaka tsakankaninsu. An gane ko? Kenan sai a yi kokarin gane menene gaskiya ana. Kaga anan da aka samu sabani sai suka tura, shi Abdullahi dan Abbas ya tura a je a tambayi Abu Ayyub Allah ya kara masa yadda, domin su ne manyan sahabbai, sun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun fahimci abubuwa da yawa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hukuncin addini. Wannan ko haka Allah ya mana umarni shine ar-ruju'u ila ahlil ilmi, kamar yadda Allah ya ce mana fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu, ku tambayi masana in har kun kasance ba ku da sani. Duk abin da kuka jahilce shi to ku je ku tambayi masana. Dan haka da aka tura masa, aka gaya masa, aka tambaye shi yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanke kansa lokacin da yake dauke da harami, anan sai ya fuddo kanshi ya fada ga mutumin da yake zuba masa ruwa, yace zuba mu ruwa akai, ya zuba masa, ya dora hannuwansa ya murzaye gaba yayi baya, yace yanda kuka ga nayi, yace haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato nayi. Kaga wannan wani nau'i wanda yake na karantarwa, karantarwa a aikace, ya nuna masa cewa yanda ya haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi. Sannan wannan kuma yana nuna mana karbar wato labarin mutum daya a cikin mas'aloli waɗanda suke na shari'a, in ma abin da ya shafi aqida ko abin da ya shafi ibada ko abin da ya shafi mu'amala, kamar yanda bayani ya gabata karin hujja anan hadisin Abdullahi dan Abbas, wanda yake cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai tura Abdullahi dan Abbas, wannan zai tura Mu'az zuwa birnin Yaman, manzon Allah yace masa ya kai Mu'az, yace lalle zaka je ka samu wasu jama'a masawwalittafi. manzo Allah yace farkon abinda zaka kiraye su shine shaidawa babu abun bauta da gaskiya face ubangijin da ya halicci halittu da tabbatar da manzanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi ajma'i in sun shaida game da haka sun karba ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu sallah lokaci biyar a tsawon yini da dare idan sun karbi wannan sallah ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu zakka a cikin akan mawadatansu wanda za a cikin dukiyarsu za a karba daga wajen mawadata a maida ta zuwa ga talakawa kaga anan farko akwai aqida farko sannan kuma akwai ibada nan sallah da zakka anan kuma Mu'adh shi kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi zuwa birnin Yaman yaje ya fada musu haka ya tabbatar musu dan haka kenan wannan hujja ne akan karbar labari na mutum daya sabani ga malaman Hanafiya da wasu wadanda sun tafi akan cewa hadisul ahad ba a karban shi musamman a cikin aqida to dan haka sawa'an a cikin aqida ko a cikin ibada hadisin sahabi dai wannan ana karban shi hujja ne zaka ga malamai sun wallafa littattafai da dama shine hujjiyatu kabril akhbar al ahad sannan kuma wannan yana nuna mana wato shine karbar riwaya ta sahabi daga wani dan uwan shi sahabi amma da tsani wanda yake na tabi yanzu idan ka dauki Abdullahi dan Abbas matsayin sa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Hunay tabi'i ne amma anan Abdullahi dan Abbas ya tura shi wajen Abu Ayyub yaje ya karbo masa hadisi ya nuna masa cewa tabbas ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dauke da harami kuma yana wanke kansa aka zo da ya dawo ya fada ma Abdullahi dan Abbas ya fada ma Al-Miswar ibn Makrama kaga anan shi Al-Miswar ya karbi riwaya daga Abdullahi dan Abbas amma ta hanyar wata tsani tsakankanin su shine wannan tabi'i Abdullahi ibn Hunay sannan kuma wannan yana nuna mana duk lokacin da muka samu sabani tsakankanin mu to a koma kan nassi in dai an samu nassi to dole kowa ya aje ra'ayinsa da ijtihadin sa dai tunda shi Abdullahi dan Abbas yana ganin asali ba za ka haramta ma mai harami wanke kai sai an samu dalilin da ya haramta masa domin asali duk komai Allah ya halitta mana sai mun samu dalilin da ya haramta mana shi kuma yana ganin cewa mai harami in an bashi damar ya wanke kai to gashin sa zai zuba shi kuma an haramta masa aske gashi amma da aka samu nassi yaya akai dole a koma kan nassi tunda an samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana dauke da harami yana wanke kansa dan haka ubangiji ta'ala yace fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila dan haka kenan anan mu gane duk wani ijtihadin mu da duk wani ra'ayin mu in mun samu nassi alqur'ani ko sunna ko ijma'i na malamai dole mu aje ra'ayin mu mu dau abinda Allah ya faɗa da abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sannan wannan kuma yana nuna mana in mutun zai yi wanka to ana buƙatar wato ya sanya wata sutura ya sha makance jikinsa ko da kasancewar zaka yi wanka ne da tufafinka ba a ga al'aurarka ba to abin da ya kamata wato ka sha makance tsakaninka da idanun mutane da wata sutura domin anan Abu Ayyub al-Ansari ya sha makance tsakanin shi da jama'a da wata sutura kuma sannan ya wakilta wani na zuba masa ruwa wanda wannan kuma na nuna mana halaccin lokacin da zaka yi tsarki ma'ana wanka wanda yake na tsafta ko na ibada ko arwalla ka umarci wani ya ringa taimaka maka yana zuba maka ruwa wanda karin mu manta ya gabata a darasin mu na Bukhari hadisin Al-Mughira ibn Shu'ba wanda ya kasance yana zuba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan arwalla manzon Allah yana wanke gabakuwansa lokacin da ya shafa ruwa akai ya shafa a kunne abin da ya rage kafafuwa Mughira sai ya sunkuyo domin ya zare ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kufinsa manzon Allah sai yake cewa da aku ma fa inni adkhaltuhuma zahiratayn manzon Allah yace kyale su lokacin da na shigar da kawahuwa na cikin wannan kufi na shigar da su suna zarkakakku kuma fa alaihi ma manzon Allah sai ya shafa akan kufin sannan wannan kuma yana nuna mana halaccin yin zance a lokacin da mutum yake wanka. Idan kana wanka, yin zance ba haramu bane ba, wanda shi ma ya gabata a darasinmu na Bukhari, wanda a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci Makka da yaki. Wato a ranar da ya ci Makka da yaki, Ummu Hani ta je gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka, sai ta tarar da shi yana wanka, Fatima ta suturce shi da wani mayafi. Ta yi sallama, manzon Allah sai yake cewa wake sallama, sai aka ce masa Ummu Hani. Yana cikin banɗakin yana wanka, manzon Allah sai yake cewa marhaban bi Ummu Hani, bi Ummi Hani. Ya ce dade dade da Ummu Hani. Kaga wannan me yake nuna mana kenan? Yana nuna mana halaccin mutumin da ke wanka ya halatta yayi magana, ya halatta yayi zance. Kuma mutumin da yake arwalla ko yake wanka, wanka wanda yake na ibada ko wanka wanda yake na jin dadi, ya halatta a yi masa sallama. Kamar yadda anan Abdullahi ibn Kulayn da yazo sallama ya masa. An gane ku? Kenan a takaice ne alakar wannan hadisi da wannan babi, yana nuna mana yin wanka ga mai harami ba laifi ba ne ba, sawa'an wanda yake dauke da harami haji ko umra. Kuma wankan kar kai tsammanin cewa da bakin ruwa ko da sabulu ne ya halatta, sai dai in ya kasance sabulu ne wanda yake mai turare, wannan baya halatta. Duk sabulun da ya zamanto yana da kamshi, yana da turare, to wannan baya halatta. Kamar yadda aka haramta masa shafa turare, to duk sabulun da ke akwai turare a cikinsa baya halatta ya yi wanka da shi. Babu faskil hajji ila al-umra. Al-hadith al-hadi wa al-arba'un ba'da al-mi'atayn عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها أمرا فيطوفوا ثم يقصروا ويهلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أهدنا يكثر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن مئي لهدي ولولا أن مئي لهدي لأهللت وهابت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت قالت رضي الله عنها يا رسول الله تنطلقون بحجة وأمرة وأنطلق بحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وتوانا بابيني واندك بياني جمدا والورينية حجي أميدة أمرة. Ma'ana niyya ta hajji da mutum ya ɗauko daga miƙati kafin a iso Makka ya fara tawafi, to yakan iya canza wannan niyya ta shi ya rikida ta ya maida ta umra. An gane ko? Shi ne ake nihi da faskul hajji ilal umra, kenan kunce warware niyya ta hajji a maida ta umra. Shi ne a nan kenan mutum sai ya zamanto mai, sai ya zamanto kenan mutamatti'an. Lokacin da ka ɗauko niyya ta haji kafin ka iso Makka ka fara tawafi, to kana iya mai da wannan niyya ta zamanto niyya ce ta umra. Idan ka zo kenan sai ka yi umra ka gama, in ka gama umra sannan kuma ran 8 ga wata sannan mutun ya dau harami wanda yake na haji domin ya kasance mutun yayi umra ta musamman sannan kuma yayi haji ita ma wadda take mustaqilla kenan umra daban haji daban ba tare da an fada su ba domin ya zamanto a cikin gulaguro daya wato mutun ya samu haji da umra a lokaci guda to shine anan malam sai ya shigo da hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda ke cewa a hallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu bil haji wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa wato sun kaukaka murya game da haji lokacin da aka zo mikati wato gaba ɗayan su kowa iya abinda yace labbaika hajjin ma'ana suka kaukaka murya ya haji walaysa ma'a ahadin minkum hadiyu wato babu hadaya tare da dai daga cikin su kowa ba wanda yake da hadaya ghayran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa talha in banda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Talha ibn Ubaydillah su kadai ne suke da hadaya amma duk sauran sahabbai gaba daya wato ba su da hadaya lokacin da aka zo miƙati kenan don haka kenan sai suka yi ta ihlali da haji kowa sai ya ce labbaika hajja wa qadima aliyu min al-yaman aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda shi kuma ya gabato daga birnin Yaman domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi birnin Yaman cewa ya kuro masa sauran raƙun mansa na hadaya su hade a can Makka fa qala sai aliyu lokacin da yazo miƙati na mutanen Yaman zai dau harami sai ya ce a halaltu bima a halla bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace na dauri aniya dangane da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauri aniyar yin shi na haji bai san ba abinda manzon Allah zai yi shi manzon Allah tamattu'i zai yi ko kuma kirani zai yi ko ifradi zai yi dan haka anan sai yace a halaltu bima a halla bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace nayi niyya game da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ashabahu an yaj'alu ha umra lokacin da aka iso Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci sahabbansa cewa niyyar su ta haji manzon Allah yace su maida ta umra wanda kar mu manta bayani ya gabata kafin a iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya umarci su kusan su a farko manzon Allah ya umarce su da aka yi gaba manzon Allah ya ƙara umarnin su sannan lokacin da aka zo nan Makka kafin a shiga manzon Allah ya umarce su yace kowa wanda ya dauko niyyar haji manzon Allah yace ya canza wannan niyya ta shi ya maida ta umra manzon Allah ya sanya su fa ya kufu yace su yi dawashi thumma yukassiru sannan su yi saisaye su rage gashin su wayhillu manzon Allah yace su kunce harami gaba daya ma'ana su sanya tufafin su na al'ada kuma turare ya halatta gare su sauran abubuwan da aka haramta musu kafin haka ya halatta yanzu gare su sai ya ce illa man kana ma'ahul hadi sai dai wanda akwai hadaya tare da shi shi kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ci gaba da zama a cikin haraminsa ba zai kunce ba sai ran goma ga wata sahabbai sai suka samu damuwa akan wannan umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ne na cewa niyyar su ta haji su canza ta su maida ta umra suka ce nan dani ku ila mina wa zakaru ahadina yaqu suka ce yanzu ya rasulullahi za mu fita mina a ran 8 ga wata alhali gaban dayan mu wato yana diga da ruwa ma'ana shine kenan ruwa wanda yake na mani ma'ana ba su jima ba da rabuwa da kusantar iyali a ce kuma su fita zuwa mina su suna ganin abin ya girmama a kansu a ce ba su jima ba rabuwarsu da kusantar iyali kuma a ce su fita mina shine fabala ga zalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallama labari sai ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da damuwar da sahabban shi suka samu faqala sai manzon Allah yace law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahadaitu. Manzon Allah yace inda a ce na san haka zai ji yazo, an gane ko? Manzon Allah yake cewa ma ahadaitu, yace ni ma da ban kuro hadaya ba. Law istaqbaltu min amri mastadbartu, law lafazin istaqbaltu ay alimtu min qabl, inda na san gabanin haka haka al'amarin zai kasance. Kenan wannan shine kamar a Hausa da muke cewa inda na san haka zai ji yazo, shine law istaqbaltu min amri mastadbartu. Manzon Allah yace ma ahadaitu, yace ni ma da ban kuro hadaya ba, ma'ana inda na san za ku samu damuwa akan haka. Manzon Allah yace ni ma da ban kuro hadaya ba. Walaula anna ma'iyal hadiya, manzon Allah yace in ba dan akwai hadaya tare da ni ba, la ahlaltu, manzon Allah yace ni ma da na kunce harami kamar yadda ku kunce, ni ma da tamattu in zan yi. To wannan kamar yadda bayani ya gabata, nau'in hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi nau'i ne wanda yake na kirani, haji da umra ce gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi su a lokaci guda. Kamar yadda Ibn Hajar Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai iya jami'in da suka yarda da shi suka amince game da waɗannan riwayu, a farko da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi niyyar haji, kafin a zo Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigar da umra akan haji, don haka manzon Allah sai ya kira ni domin ya kuro hadaya. Su kuma sauran sahabbai waɗanda suka ɗauko niyyar haji, manzon Allah ya ce niyyarsu ta haji, manzon Allah ya ce su warware ta su maida ta umra, sai dai wanda ya kuro hadaya. Manzon Allah ya ce su waɗanda suka maida niyyarsu ta haji ta koma umra, idan suka yi dawafi, manzon Allah ya ce su yi saisaye sannan su kunce haraminsu. Shine anan sai ya ce wa habat Aisha radiyallahu anha, Aisha Allah ya kara mata yadda, sai ta yi al'ada, ma'ana jinin al'ada ya zo mata lokacin da aka yada zango a wannan dawa wanda ake kiran shi Sarif, wanda yana gab da Makka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga yar bukkar da Aisha take ciki, sai ya same ta tana kuka. Manzo Allah sai yake cewa nafisti, wato al'ada ce kika yi ta ce kwarai. Manzo Allah yake karki samu damuwa, al'amari ne wanda Allah ya hukunta ma ƴaƴa mata daga cikin ƴaƴan Adam. Manzo Allah sai yake mata duk abinda mai haji yake yi ki yi, banda abu daya daya shine dawafi. Manzo Allah yake sai kin samu zarki. Shine anan Jabir yake cewa fa nasakatil manasika kullaha, dukkan wasu ayyuka na haji gaba daya Aisha Allah ya kara mata yadda ta aikata irin yadda kowa yake, ghaira annaha lam tatuf bil bait, sai dai bata yi dawafi ba, domin dawafi sallah ne. Manzo Allah yace bambancin shi da sallah shine halaccin yin zance, dan haka sharadin yin dawafi dole sai mutum yana da zance. Qalat ya Rasulullah, Aisha sai ta ce ya manzo Allah, wannan bayan an gama haji kenan, ta kai kukanta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tace tanqaliquna bi hajjatin wa umra, tace yanzu ya Rasulullah gaba ɗayan ku za ku koma da haji da umra, wa antaliqu bi hajji, ni kuma in koma da haji kadai. Ta samu damuwa akan cewa duk jama'ar da suka zo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai koma da haji da umra abu la guru guda, tace ni kuma in koma da haji kadai. A lokacin nan fa amara Abdurrahman ibn Abi Bakar, manzo Allah sai ya umarci dan uwan Aisha shine Abdurrahman ibn Abu Bakar ibn Abi Bakar, wanda shine babban da daga cikin ƴaƴan Abu Bakar gaba daya, an ya khuruja ma'aha ila tan'im, cewa ya fita tare da Aisha zuwa tan'im. Tan'im wato wajen Makka ne, tsakanin shi da Makka harami a wannan lokaci, wannan tafiya ce ta mil uku, tafiya ce ta mil uku kamar kilo biyar kenan, wanda kuma tan'im yafi kusa da wajen harami daga dukkan sasannin Makka, amma ba dan yake banta da tan'im, duk inda kake zaka iya fita bayan gari sannan ka dauko umra. Ana manzo Allah sai ya umarci Abu Abdurrahman ibn Abi Bakar cewa ya fita da Aisha su je can tan'im ta dauko harami, dan haka wannan wuri a yau abinda ake kira shi masjidu Aisha, masjidu Aisha. fa atamarat ba'da al-hajj bayan gama haji Aisha Allah ya karama mata yadda wato sai ta yi umra a takeice wannan hadisi yana nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbansa cewa niyyar su ta haji wato su canza ta su maida ta umra domin wato su dace ma ibada biyu a cikin bulaguro ɗaya shine su samu haji da umra amma su sun samu damuwa cewa ba su jima ba da raguwa da kusantar iyali a ce sun fita Mina wanda kasancewar wannan abin kyama ne a wajensu wanda kar mu manta bayani ya gabata yana ɗaya daga cikin ta'alilat dalilan da yasa Umar Allah ya ƙara masa yadda da wasu daga cikin sahabbai suke kyamar yin tamattu'i an gane ko amma inda a ce wannan labari ya cimma Umar Allah ya ƙara masa yadda to shi ma da ya dawo daga kan wannan fatawa tashi a takaice kenan wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da yake nihin haji ko umra anan dole ne ya dau harami kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya su ana kuma sannan wannan yana nuna mana duk wanda ya kasance yana da hadaya to abinda ake bukata daga mikaci ya kuro hadayar tashi ya je da ita kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuro hadayar sa tun daga nan mikacin su na Madina shi da Talha ibn Ubaydillah sannan kuma wannan yana nuna mana cewa yin tamattu'i abu ne wanda yake dole kamar yadda bayani ya gabata yin tamattu'i wannan wajibi ne kamar yadda dalilai suka tabbatar da haka dan haka manzon Allah ya nuna ma sahabbai da ya umarce su cewa su kunce niyyar su ta haji su maida ta umra ya nuna musu cewa shi ma inda ya san haka zai je ya zo al'amarin manzon Allah ya ce shi ma da bai kuro hadaya ba da ya kunce harami kamar yadda su ma suka kunce sannan kuma wannan yana nuna mana saba ma jahiliya dangane da halaccin yin umra a cikin watan haji an gane ko yin umra a cikin watan haji domin su a jahiliya ba sa ganin halaccin yin umra a cikin wata daga cikin watannin haji kamar yadda shi ma bayani ya gabata akan haka sannan kuma wannan yana nuna mana cewa malami da wanda yake mai tarbiya ya kamata ya bi mutane a sannu dangane da laƙanta musu hukunce-hukunce na shari'a kaga kafin a zo makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko ya dan umarce su cewa su yi da aka yi gaba manzon Allah ya sake umarta su karo na biyu sannan da aka zo gab da shiga makka manzon Allah ya ce duk wanda ya dauko niyya ta umra manzon Allah ya ce maza ya maida ta haji ya maida ta umra a wannan lokaci ne manzon Allah ya lazumta musu ya tilasa musu cewa dole kowa duk wanda bai koro hadaya ba kenan niyyar shi ta haji ya canza ta ya maida ta umra sannan kuma wannan yana nuna mana cewa duk wanda ya samu wata shubha akan al'amarinsa to ya kamata ya bujuro ma malami wannan shubha tashi domin malamin ya warware masa kaga su anan sahabbai menene shubha su suna ganin cewa ba su jima ba da raguwa da kusantar iyali a ce kuma sun fita Mina kaga wannan su shubha ce suna kyamar haka to amma da suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya nuna musu cewa wannan ba wata illa bace ba inda ya san yace ni ma da na san haka zai je ya zo manzon Allah yace ni ma da ban kuro hadaya ba da yanda kuka yi ni ma da haka zai sannan kuma wannan yana nuna mana cewa mace mai jinin al'ada baya halatta ta yi dawafi an gane ko sai ta kai lokacin da ta samu tsarki in dawaful wada ne to wannan kwata-kwata ya sauka daga kanta shikenan sai ta koma wata garinsu ba tare da ta yi dawaful wada amma in dawaful ifada ne sai ta yi hakuri lokacin da ta samu tsarki sannan ta yi sannan kuma wannan yana nuna mana haramcin bulaguro na mace ba tare da muharrami ba kaga anan bayan gari ne Aisha za ta je kilo uku ba daga nan harami na Makka ta dauko harami amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya hada ta da dan uwanta shine Abdurrahman ibn Abi Bakar sannan kuma wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da wato yayi niyyar yin haji in ya kasance tazara tsakanin yin umrar shi da haji babu nisa to abinda ake bukata yayi sai sai ya kare ya aski domin ya samu gashin da zai aski a ran 10 ga wata lokacin da yayi aikin haji an gane ko in ya kasance kenan kwalukka ne takaitattu gashi ba zai fito ba to in ka gama umra abinda ake bukata mutum ya sai sai saboda haka anan yace wa yuqassiru shine su rage gashin su kenan kada su aski sannan kuma wannan yana nuna mana wajen karantarwa ana bukatar wato abu mutum a sannu kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya bi su a sannu ba tare da tsanantawa ba manzon Allah yace law istaqbaltu min amri mastadbartu yake cewa ma a hadaitu manzon Allah yace ni ma da ban koro hadaya ba inda na san haka zai je sannan kuma wannan yana ƙara tabbatar mana ita hajji ashe tana farawa ne a ran 8 ga wata ran 8 ga wata ne ake fita zuwa Mina a lokacin hantsi amma kasancewar a cikin ɗan shekarun nan an dan samu canji galibin ejoji suna fitar da alhazzai a ran 7 da wata daddare suke kwasar su kai su Mina kamar yanda ko a wannan shekara mun samu waya da yawa daga cikin alhazzai an tilasa su an ce a cikin dare za a kwashe su a kai su Mina to sai suka samu rabuwa biyu wasu suka ce to wanka za mu yi mu dau harami wasu kuma suka ce a to yaya za a yi mu dau harami alhali yau 7 ga wata harami ko ba a daukan shi sai ran 8 ga wata ba komai bane ba kawai kasancewar wata gaggawa ce wanda ba ta da amfani duk cinkoson da ke akwai kafin 12 in ma an fita da safe karfe 9 ko karfe 10 kafin 12 an kai alhazai zuwa Mina duk yanda za a yi kafin azhar an kai alhazai zuwa Mina to dan haka in kai wayayye ne sai ka samu waɗanda suke wayayyu abokai tsakankaninku ku kyale su su tafi ai masaukin ba koyuwa ba yake ran 8 ga wata ku shiga mota ku tafi ko ku kama hanya a kafa kuna iya zuwa Mina duka ba aiki ba ba wani aiki ba ne zai yawo in kuma an tilasa an ce sai kun tafi kai ba dan gari ba baka taba yi ba karan farko ne to anan kana iya bin su ka tafi amma ba za ka yi wanka ka dau harami ba sai ka bari in an je Mina in an wayi gari ran 8 ga wata a can Mina sai ka yi wanka ka dau haramin ka an gane ko amma a ran 7 ga wata ba magana da dau harami da haji yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dau harami da haji ba sai a ran 8 ga wata shine yawmut tarwiya to shine su sai suke ganin cewa to ai Mina takan iya yiwa wajen harami ne in muka huta Mina kenan mun fita daga cikin harami ita ko Mina a tsakiya harami take tana cikin harami ba ta wajen sa domin wajen harami sai ka je iyaka Arafa kake fita daga harami nan harami ne nan kuma Arafa ce kenan an yi fano wanda yake da nuna farkon Arafa wato da masaran fanti shi kuma wanda yake na karshen harami an yi shi da tsawon fanti manyan fano an yi su an rubuta nan shine karshen harami nan kuma shine farkon Arafa to dan haka da Mina da Muzdalifa gaba ɗayan su suna cikin harami kenan anan dai abin da muke so mu gane in an tilasa cewa sai an tafi da ku a ran 7 ga wata sai ku bada hadin kai aje da ku amma ba za ku dau harami ba a ran 8 ga wata ku yi wanka anan Mina mutum ya dau harami ya ci gaba da labbaik Allahumma labbaik sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin mutum ya rataya haramin sa ga haramin wani kamar yanda shi Aliyu yake cewa a halaltu bima a halla bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na dau harami da haramin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan kuma wannan baya nuna cewa fa an shar'anta ma mai haji bayan gama haji mutum ya je yayi umra kamar yanda mafi yawan alhazzai a yau din an gama haji sai ka ga mutum wani kafin a dawo gida yayi umra kusan uku ko hudu wannan ba a shar'anta shi ba Aisha Allah ya kara mata yadda abinda ya sa manzon Allah ya sanya aka je da ita ta dauko harami ta yi umra domin kasancewar haji kadai ta yi jinin al'ada ya hana ta sai da aka kai ran 9 ga wata Aisha bata samu tsarki ba aka fita Arafa da ita bayan gama haji ne ta kai kukanta tace jama'a za su koma da haji da umra ni ko in koma da haji kadai manzon Allah ya ce to ta je ta yi umra kenan duk wanda ta samu kanta a irin wannan ba laifi tana iya zuwa ta je ta yi umra amma kasancewar ka zo ka yi tamattu'i kai haji da umra kafin a dawo ka ce sai ka je kai umra ka yi ta kai kawo wannan ba shar'anta ba kuma ba karantarwar magabata ba ce ba samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna haka dan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadar kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.